ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji martanin da ake ci gaba da yi dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sake fasalin tsarin karatu na 6-3-4 ya zuwa na shekaru 12 zuwa shekaru 4. Haka kuma za ku ji cewa Jami'ar Bayero da ke birnin Kano ta karama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya na farko a arewacin Najeriya ta shekarar 1977 a tsohuwar jihar Kano. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Talin ne man sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa.
Makonni kusan biyu kenan bayan da ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alhausa ya bayyana aniyar gwamnati ko ma'aikatar ilimi ta Najeriya na yin gyara a tsarin ilimin nan na 6334 da aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zuwa wani sabon tsari na ilimi na shekaru 12 da kuma shekaru 4 a jami'a. Har yanzu dai 'yan Najeriya musamman ma dai masana fannin ilimi na ci gaba da tsokaci game da wannan yunkuri. Hajiya Asmahu tsohuwar ma'aikaciya ce a ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta kwashe shekaru da yawa na aikin koyarwa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano.
A gaskiya na ji wannan magana ta minista ma kamar yadda aka saba to a fannin ilimi an fi ko ina fito da tsare-tsare daban-daban tun daga lokacin da ake aji 7 aje ai aji 5 secondary haka kowa kowane shugaba ko mai mulki yana kawo wasu abubuwa wanda canza tsari na ilimi ba laifi bane saboda rayuwa da duniya tana canzawa amma wato anan shine in za a yi yara ko za a yi canji sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi tsarin 6334 wanda primary shekara 6 secondary 3 karamar secondary 3 babba 3 kaga ɗaya daga cikin ginshiƙan dalilin raba 3-3 nan ma an yi akan ta bayan ƙara karamar secondary saboda an hada da vocational aikin kanu ko da yaro zai yi dropping zai samu wani abu na sana'a da zai yi sannan suka wuce kuma su wuce to yanzu mu din ne dai ba wai wata al'umma ce ta canza ba sai ma dan wahalhalun rayuwa da suka karu wani tabbaci ake da shi dan yaro ya yaro ya shekara 12 a miƙe ba katsewa babu wannan to duk da haka in ma wannan tsarin za a duk a samu wani template na harkar ilimi a ƙasa cewa bayan kowaɗanne shi wata adadin shekaru za a zo a zauna a tsefa abinda ake yi na ai menene na kasan shi menene karfin shi in ma akwai wanda za a sake sannan a sake amma a yanzu a yanda muke a wani yazo da wata idea shi sai ya fada gobe in wani yazo shi ma sai ya babu standard tsari wanda zai zama kamar yanzu a ce yanzu kamar a ce ba za a yi revisiting ba za a sake duba abinnan din manhajar 6334 ba sai bayan shekara 10 a'a inda akwai gyara ai gyara inda akwai wani ƙari ai ƙari sai kuma a dora komin bokon ka komin iyawarka komin abinnan dinka a bari sai kuma wani lokaci ya kai sannan sai kuma a ƙara duba baya a gani
to shi ma bangaren sa Dr. Awal Halilu malami ne a tsangayar koyar da ilimi a Jami'ar Bayero wanda kuma ya tsokaci gaba da wannan yunkuri na yin sauyi a tsarin ilimin na Najeriya.
Sunana Dr. Awala Hadil, shugaban gamayyar kungiyoyi ya masu rajin da tabbatar da ilimi ya tafi daidai a jihar Kano kuma malami a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero. Tsokaci ko kuma wani hasashe da shi babban minista ya kawo shi ne batun bai ɗaya na ilimi wato a yi shekara 12 ba tsayawa. So su a hikima a gwamnatance so suke yi a ka fara karatu wannan abin da ake kira basic ka gama shi gaba ɗaya in ka gama babu katsewa ba a so a tsaya gaba ɗaya to kaga
an gode za a ce ka gama primary ko karama secondary
yawa babu wannan zangon sai ka gama shekara 12 in ka kai waye ko neko sai a ce ka gama makaranta sai kuma ka je ta gaba. A nan tunanin su shine yawanci zaka ga yaran mu daga sun gama jiniya sai su ga su ma sun gama makaranta, sun gama tunda sun yi wata jarabawa, suna so su ci gaba wata kila wanda ya shafi da yawa yawan matan mu na kauyuka, zaka ba makaranta siniya kusa da su babban secondary, da haka daga nan sun gama. To sai ake tunanin an bi wannan tsarin wata kila ba za a dinga samun katsewa ba kuma za su ci gaba da karatu. To anan misali sun kawo ne faɗi ga hasashen su ga tunanin su, amma za a zauna za a bi masu ruwa da tsaki duka a tattauna ya wannan abin yake ake gani. Ba wannan abu bane sabo zai canja a tsarin makaranta, jarabawa ta jiniya kawai za a ɗauke. Daman ai an ɗauke ta aji shida ta primary, to yanzu za a ɗauke ɗaya. Kaga kawai in ka fara karatu sai ka shekara 12 kana makaranta ka yi jarabawa guda ɗaya za a san ka gama makaranta.
To a kwanakin baya ne dai Jami'ar Bayero ta karrama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya ta farko a arewacin Najeriya shekarar 1977 a tsohon jihar Kano. Kana Sani Bello mai ritaya tsohon gwamna ne a jihar Kano a lokacin mulkin sojan janar Murtala Ramatu Muhammad, kuma ya samu kyautar digirin girmamawa daga jami'ar ta Kano. Wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da tsohon gwamnan na jihar Kano da ya samu wannan lambar yabo, wato Karan Sani Bello, kuma abin da yake cewa game da bunƙasar ilimi ko taɓarɓarewar ilimin a Najeriya.
Ko makarantar da ke kusa da gidan gwamnati da makarantar su a zaune a ƙasa suke zaune, sai ga cewa irin wannan makaranta babu yanda za a koya ma yaro za a bashi ilimi ya gane abin da ke yi. Muka kewaya muka sa aka kewaya mu an fa kewaya suka ga abin da kamata suka kai mu suka kawo mu na rahoto na abin da suka yi shawara in muna so ilimi ya bunƙasa a Kano abin da za mu yi. A gwamnati na ko muka zo muka ce to wannan rahoto da suka kawo mu babban abu ne, ya kamata mu zauna mu tantance shi mu rubuta white paper na abubuwan da muke so mu yi a ilimi a shekarun da muke nan lokacin. Shi ne a cikin shawara da suka yi mu na shi ne mu yi kawo makaranta irin wannan na dawakin kudu da dawakin tofa. Ba su kaɗai ba ne sun kawo dewa kuma mun dauki kon mun dauke shi gurgudo a lokacin. Alal misali sun kawo cewa haka wata mukara secondary school muka yi kokari muka kawo secondary school da yawan gaske a lokacin. Ina tsammanin a cikin shekara na uku kusan shi nayi double number of secondary school din iske.
To ma sauraro, saboda kurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kuma wakilin mu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari, sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Juli Leather Gresham na ku Babangiji Prince ci a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku jama'a.